This is no fashion statement. This is a Marvin Gaye song. Down, 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 down. Rockets, moonshots, spend it all. The have nots, money, we make it. Fall asleep, you take it. Oh, make me wanna holler, with it to my life. Make me wanna holler, with it to my life. This ain't living, this ain't living. Inflation, no chance. 2 degrees, finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Da 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 thank you very much. One more time for DJ Logic.